Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com.
I'm Shapy.
Hear that.
Connecta.
It's gentle on the beat.
Like damn. When it hang inside the safe the sheep. And rub la fia. Gariya wa ye mai zamuci wai ai ya mutu. Alherin Allah ne.
Suna kwance a asibiti ba su da lafiya wasu hatsari ne wasu kuma ai ciwo ne ga wasu nan a makabarta sun riga sun mutu gani nan da rai da lafiya Yesu na gode ba da iyawa na bare ba kuma karfi na bare ko kogonin ta na ni yasa ni na ga wannan rana alherin Allah ne
Wasu sun mutu wurin aihuwa wasu kuma wurin hatsari ne ba da iyawa na bane ba kuma karfi na bane ko kogonin ta na ne yasa ni na ga wannan rana
alherin Allah ne